da 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 Turn in double, he's a thing, and turn in double, he's a weary thing, slow. Turn in double, he's a thing, and turn in double, he's a weary thing, slow. Turn in double, he's a thing, and turn in double, he's a weary thing, slow.